ba sabon batun bane cewa sarakuna a matsayin su na iyayen al'umma suna bayar da gagarumar gudunmawa wajen daidaita al'amura da kuma ci gaban jama'a da yankunan su. Sai dai wasu lokuta sarakuna kan fada tsaka mai wuya, musamman idan aka tuhume su da tsoma baki ga lamuran siyasa ko kuma wasu lamura, abinda wasu lokuta kan kai ga a cire sarki ko a rage masa daraja, kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohi na Najeriya. Yanzu haka a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya akwai sarakuna da ke dakon hukuncin da zai biyo bayan gurfanar da su da gwamnatin jihar ta yi gaban wani kwamiti akan tuhumar sun taka rawa ga jam'iyyar adawa ta PDP a lokutan zaɓukan da suka gabata. Na nemi jan tabakin wasu daga cikin sarakunan amma sun ƙi su yi magana, sai dai wata majiya kwakwara kusa daga wasu daga cikin su ta ce lalle an baiwa sarakunan goron gayyata ranar Laraba ta makon jiya, aka ce su bayyana gaban kwamiti ranar Alhamis duk a makon jiya, kuma daga cikin su akwai ƴan majalisar sarkin musulmi su biyar da kuma uwayen ƙasa masu yawa, inda aka karanta musu korafe-korafe da aka ce wasu mutanen su sun yi a kan su. Duba da cewa an tuhume sarakunan ne akan goyon bayan jam'iyyar adawa ta PDP, yasa na nemi jan tabakin jam'iyyar akan wannan batun. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar ta PDP Hassan Sabi Sayan Nawal ya ce a haujin su sarakuna iyayen al'umma ne ba 'yan siyasa ba.
Amma ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncin su ko a musguna musu, domin abinda kowa ya sani ne a Sokoto tarihi ne ke kokarin maimaita kansa, domin a lokacin tsofar gwamnatin da shi Tambola ya gada, kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai sarakuna da yawa wayanda aka ci mutuncin su, waɗansu aka sauke su ga kujerun su, waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke. Mu dai a jam'iyyar PDP ba mu tunanin akwai wani sarki wanda yayi jam'iyyar APC ko yayi jam'iyyar PDP, sabanin su da suke tunanin haka.
Shi kuwa kakakin gwamnatin jam'iyyar APC mai mulkin Sokoto wanda shine kwamishinan yaɗa labarai Sambo Bello Dan Chadi ya ce gwamnatin su mai adalci ce kuma za ta yi adalci ga kowa.
Na farko dai aiki kwamiti na gwamnatin, kwamitin gwamnatin aka aiki ba kwamitin jam'iyya ba. Shi ma honorable Isa Sadiq Ajida memba ne kawai na main kwamiti, wannan sub kwamiti ne, kuma daga cikin 'yan kwamitin ma akwai hassara kuna aji, akwai ma'aikatan gwamnati, akwai kuma ma tsohon ma'aikata. Don haka cewa kamar ana cin zarafin wanda ba tsaraki ko sarakuna, wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne.
To amma kamar an ce an rubuta koki ne a kansu daga can yankunan da suke shugabanci, suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a bibiye su da manhajar da ake son a cimma a kansu.
To ina ganin wannan duk zargi ne kawai. A dai jira kwamiti shiga ma aiki ne, kuma kwamiti ina tsammanin babu shakka zai adalci.
To amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma sarkin musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi, me zaka ce akan wannan?
To yanzu dai a jira har kwamiti shiga ma aiki ne.
Na tuntuɓi jami'an hulɗa da jama'a na fadar sarkin musulmi akan wannan batun, sai dai ya ce ba su da masaniya akan sa. Don kafin wannan lokacin dai jama'a ke ganin cewa akwai tsamin dangantaka tsakanin gwamnati mai mulki yanzu a jihar Sokoto da fadar sarkin musulmi, abinda wataƙila baya rasa nasaba da kalaman da mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shettima ya yi a wani lokaci da ya kai ziyara a Sokoto.
Kira shi gwamna akan koyaya zai yi kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da Senator Aliyu Magatakar da Wamako, ya girmama sarki, ya mutunta sarki. Don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region.
Yanzu dai sarakunan da sauran jama'a sun zura idanu ganin sakamakon da kwamitin zai bayar da kuma matakin da gwamnati za ta dauka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.